Hamilton da karu nahiyar Turai, wato Europa Champions League na shekara 2017 zuwa 2018, matakin wasan zagaye na 16 wasan karo na biyu, inda aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta PSG wato Paris Saint-Germain na kasar Faransa da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din na kasar Spain ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da gollo 2-1, inda hakan ya bata nasarar zuwa zagaye na gaba, wato kusa da na karshe quarter final, inda aka rawa su da farko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta doke kungiyar kwallon kafa ta PSG din a gidanta da kwallo 3-1. Hakan ya bada dama Real Madrid tana da kwallo 5, ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta PSG tana da 2. Har ila yau a jiya, kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a kasar Ingila sun tashi canjira zuwa buci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Porto, amma duk da haka kungiyar kwallon kafa ta Liverpool din ta samu nasarar zuwa zagayen gaba domin tun a gidan kungiyar kwallon kafa ta FC Porto na kasar Portugal aka rawa ta farko, aka lallasa Porto da kwallaye 5-0. A yau kuma za a ci gaba da fafata a sauran wasan, inda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila a kasar Ingila za ta karbi bakuntan Juventus na kasar Italy, wanda aka rawa ta farko suka tashi canjira 2-2. Haka kuma a kasar Ingila, kungiyar kwallon kafa ta Manchester City suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Basel na kasar Switzerland, inda aka rawa farko Manchester City ta doke Basel da kwallaye 4-0. Idan muka leka nahiyar Afirka kuwa, a nan ma ana fafatawa gasan cin kofi na zakarun nahiyar Afirka, wato CAF Confederation ko kuma CAF, a wasan CAF da ake fafatawa na shekarar 2017 zuwa 2018, inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta Etoile na kasar Sahel na kasar Tunisia ta samu nasara akan Plateau United na tarayyar Nigeria da kwallo 4-2 a karawan farko. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Yan Afirka na kasar Tanzania ta doki wata sha kashi ne a hannun kungiyar kwallon kafa ta Botswana, wato kungiyar kwallon kafa ta Township Rollers da ke Botswana da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Horaya na kasar Guinea ta doke kungiyar kwallon kafa ta Generation na kasar Senegal da kwallo 2-1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Al Ahly ta kasar Masar ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Monana da ke kasar Gabon ne da kwallo 4-0. Za a dawo ci gaba da wasan a zagaye na biyu nan gaba. Har ila yau, a yau din a Najeriya za a fafata a gasar cikin kofin zakarun nahiyar Afirka, inda kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire Miracle na Najeriya za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta MC Alger da misalin karfe 6. Sai wasan da ake fafatawa duka a tarayyan ko kuma a nahiyar Afirka a wasan Confederation, wasu wasan kafar cin zakarun nahiyar yankin Afirka, inda kungiyar kwallon kafa ta Niger na kasar Benin za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Enyimba na tarayyar Najeriya. Sai kungiyar kwallon kafa ta Al Ittihad da ke kasar Libya za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Akwa United da ke tarayyar Najeriya. Har ila yau din muna tarayyar Najeriya, inda a yau ne Laraba kofin da aka sa a gasar cin kofin zakkar, ko kuma kofin da aka sa a gasar cin kofin duniya da za a yi shi na kacen kasar Rasha na shekara 2018 zai iso tarayyar Najeriya da hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya, wato NFF ta bayyana haka a shafinta na yanar gizo a ranar Talata, cewa kofin zai iso a filin jirgin sama na Dr. Nnamdi Azikiwe da ke can birnin tarayya Abuja da misalin karfe 11 na safiyar nan, inda ministan harkokin matasa da wasanni Solomon Dalon da sakataren harkokin jakadancin Najeriya Olusade da kuma shugaban hukumar kula da kwallon kafa ta tarayyar Najeriya Amadu Penin za su karɓi tawagar hukumar kwallon kafa ta duniya wanda suka taho da kofi. Daga bisani su isa Transcorp Hilton Hotel don taron manema labarai da shugabannin kamfanin Coca-Cola za su yi da su wayannan wanda suka taho da kofin da jama'a. Daga nan kuma tawagar za ta tafi fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari don jawabin maraba daga gare shi a ranar Juma'a. Kuwa tawagar za ta tafi kasar ko kuma za ta tafi jihar Lagos ne don ganawa da gwamnan jihar ta Lagos Akin Wumi Ambode da kuma don marhaban ga tawagar da suka taho da kofin. A ranar Asabar za a yi gangami a dandalin Tafawa Lewis Kwaya da ke can Ikon kafin kofin tabbar Najeriya da yammacin, inda za ta zaga birane 61 a kasashe 51 a cikin nahiyoyi 6 da muke da shi. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo, ya huta lafiya.